Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita salat. Sabun babi ce kitabu salati litahin sallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mawaqit babi na takwas babi na lokuta al mawaqit jam'u waqti. Hadisi na 50 an abi amr shaybani wa sumuhusa ibn iyas qala yake ce haddasani sahibu hadhihi dar ne wannan ma'abucin wannan gidan ya bani labari wa ashara bi yadihi ila dar abdullah ibn umar radiyallahu anhu yayi nuni da hannunshi zuwa gidan abdullah dan mas'ud kai Allah rada shi. Qala sayyidi cha sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu uhibbu ila Allah azza wajal cikin ayyuka wanne ne suka fi soyuwa zuwa ga Allah. Qala sayyidi cha salatu ala waqtiha salla akan lokacinta. Qultu summa ayyun ce sannan sai wanne? Qala sayyidi birrul walidain biyayya ga ma'aifa. Qultu sai nace summa ayyun sannan sai wanne? Qala yace al-jihadu fi sabilillah jihadi a tafarkin Allah. Yace haddasani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari da wa'annan abubuwan da na jiro wala ustazattu huda na ne mai ƙara mini da zadani da ya ƙara mini ana na tsaya a bakin guda ukun nan ana Aisha radhiyallahu anha amsu daga Aisha Allah radai ta kala take cewa laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr lalle tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar asuba fa yashhadu ma'ahu nisa'u min al-mu'minat sai wasu mata daga cikin mu'mine su halarci sallar tare da shi mutalafi'atun bi murudihinna suna lullube da baragunan su al-mirad shine bargo suna lullube da abin ruha summa yarji'ina ila biyutihinna sannan sai su komo zuwa ga gidajensu ma ya'rifuhunna ahadun min al-jalasi babu wanda yake sanin su dan saboda jijjihi ma'ana an yi ta da jijjihi da wuri-wuri an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma kale yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata sallar azhar bil hajirati da garjin rana lokacin rana tana zahi wal asra la asra yana sallata tawal shamsu hayya rana tana naqiya rana tana tsabtace tana tsabba tare da tayi wani jajjajen hada wal magrib magriba yana sallata ta iza wajabat idan rana ta fadi iza wajabat fa iza wajaba junuba fa kulu minha wa dhibul basir wal isha'a isha yana sallata ta ahyanan wa ahyanan ma'ana ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yu'akhiruha wani lokaci yana gabgautar da ita wani lokaci kuma yana jinkirtar da ita izara ahu mujtama'u idan ya gansa sun hadu su sahabbai sun hadu ajjala sai ya gaugauta wa izara ahum abdau idan ya ga sun yi jinkiri akhara sai ya jinkirta shi ma wa subha sallar asuba kuma yana sallata ta kana nabi sallaha bi jalasin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata ta da jijjihi dan ya halitta imma a sallace ta da jijjihi bayan alfujr ya huto ko a gaugata ta ko a jinkirta ta ana abul minhal sayyar ibn salama kale yake cewa da khaltu ana wa abi ala abi burdatal asal barzatal aslami dani da babana mun shigo wajen abi barzatal aslami fa qala lahu abi sai babana ya ce bishi hadisni kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sallil maktuba ba ni labari yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata sallar farilla fa qala sai ce kana yusallil hajira ya kasance yana sallatar sallar garjin rana wa hiya allati tad'una halula ita ce da kuke kiranta sallar farko azhar mana hina tadkhadu shamsu lokacin da rana ta gushe da rana ta kauce daga tsakiya wa yusallu gushe shine zawali kenan wa yusallil asr yana sallatar al-asr summa yarji'u ahaduna ila rahalihi sannan dayan mai koma zuwa ga masabkin shi fi aqsal madinata can nesa da madina wa shamsu hayya rana tana raye ma'ana bata fada ba alamun fada tare da ita yake nuna da wuriyar sallace ta wa nasitu ma qala fil maghrib na manta abin da ya fada cikin sallar maghrib wa kana yastahibu an yu'akhkhira al isha yana so annabi sallallahu alaihi wasallam a jinkirta sallar isha allati tad'una hal atama wa kuke kiranta sallar tatsa wa kana yakrahu an-nawma qablaha ya kasance yana kin barci gabaninta kafin ai sallar lisha daga ce li Allah ya aridu halil fawati dan ka abujirar da ita ga kubucewa ko a makaraka lokacin ta wal hadisa ba'da hada kuma zance bayan ta cika dare bayan ta dan saboda ka sallar saka rasa sallar asuba wa kana yanfatilu min salatil ghadati, ya kasance yana tahiyya shi daga sallar asuba. Hina ya'rifu ar-rajulu zalisahu, lokacin da mutun ya san abokin zaman shi, lokacin da ya gama sallar asuba, in ka kalli wanda ke kusa da kai kana iya ganewa ne. Wa kana yaqra'u fiha bi 60 ila al-mi'a, yana karanta cikin sallar asuba da ayoyi kamar aya 60 ko aya 100, saboda tana cikin sallolin da ake tsawaita karatu cikin ta. Wa an Ali radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawm al-khandaqi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar da aka yi gazwatul khandaq, yace mala Allahu quburahum wa buyutahum naran, Allah cika kaburbaransu da dakunansu da wuta, ma'ana kafurai. Kama shagaluna an salatil wusta, kamar yadda suka shagaltar da mu gami da sallah ta tsakiya, hatta gabata shamsa sai da rana ta faki, tace sallar asr. Wali fi lafzil muslim, awan lafazi na muslim yace shagaluna an salatil wusta, sun shagaltar da mu gami da sallar tsakiya, salatul asr ita ce sallar asr. Summa sallaha bainal maghrib wal isha, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sallace ta tsakanin magharba da isha, ba wai ya sallace ta ba bayan ya sallaci magharba a lokacin, sai dai sallace ta da kuma sallaci magharba sannan sallaci isha. Wala huwa an Abdullah ibn Mas'ud, daga gare shi an amsu daga Abdullah ibn Mas'ud, ma'ana muslim. Wala hu da miri yana koma zuwa ga muslim, tunda an ce wa fi lafzil li muslim. Wala hu an rawaito daga muslim daga Abdullah ibn Mas'ud kana yake cewa habasal mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an salatil asr, mushrikai sun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabi da sallar asuba. Hatta ihmarat ash-shamsu, sai da rana ta yi ja, aw isfarat, ko ta yi masara masara. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shagaluna an salatil wusta, sun shagaltar da mu gami da sallah ta tsakiya, salatul asr, sallar asr. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum naran, Allah cika cikkunan su da kaburburan su da wuta. Aw qala, ko ce hasha Allahu ajwafahum wa quburahum naran, Allah cika da mala'a da hasha duka, ma'ana da shi. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, ke ce itamma annabi sallallahu alaihi wasallam bil isha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da sallar isha cikin dare. Shine itamma da khala biha fi waqtil atamati, ma'ana ya shigar da ita cikin lokacin tatsa, shine itamma. Fa kharaja Umar, sai Umar ya huto. Fa qala, yake cewa as-salatu ya rasulullah, salla ya ma'aikin Allah. Raqada an-nisa'u subyan, mata da yara sun yi barci. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqduru ma'an, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto, kanshi yana dugo da ruwa, ma'ana yayi wanka. Ya kuli, yana cewa laula ana shuka ala ummati, dan ba in tsananta ma al'umma ta ba, ko yace ala nasu ga mutane, la amartuhum bi salati hazi sa'a, da na umarce su da sallar lisha a wannan lokacin, cikin lokacin wajen kusan 11 na dare. An Aisha radiyallahu anha anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa iza uqimatu salat, idan aka tsaye da sallah, wa hadaral asha'u, abinci ya halarto, fabda'u bil asha, a fara da abincin dare. An ibn Umar nahahu, ibn Umar ma ya rawaito katankwacin shi. Wali muslimin, daga muslim shi kuma daga Aisha ya rawaito, Allah ya rade, take cewa taji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata bi hadarat da'am, babu sallah sahihiya, babu sallah cikakka halartawa abinci. Wala huwa yadafi'uhu al-akhbasani, ko kuma kazamta bi tana tunkuɗe shi, wanda an ka abinci yana halarce yayi shi, sannan yayi sallah, dan ya shiga sallar shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, ba tunanin shi a wani guri ba, ko kuma kazamta bi ba wali da bayan gari suna tunkuɗe shi, mudafa'a shine suna hama hutawa yana hana shi, to wannan mutum ba zai sallah a wannan yanayin ba, dan babu nutsuwa. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, yake cewa shahida indi rijalun mardiyuna, wasu mazaje a wajena yardaddu, abin yarda sun shaida. Wa ardahum indi Umar, wanda nahi yarda da su cikin su shine Umar. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha yayi hani ani salati ba'da subhi, gami da ai sallah bayan asuba, hatta tadlu ashamsa, sai rana ta keto. Wa ba'da al-asr, da bayan al-asr, hatta tagrubu, har sai rana ta fada. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, yake cewa la salata ba'da subhi, babu sallah bayan sallar asuba, hatta tarfa'a shamsu, sai rana ta dagu. Wala salata, babu sallah ba'da al-asr, bayan al-asr, hatta tagiba shamsu, sai rana ta bacci. Qala al-musannif rahimahullah, mai littahi Abdul Ghani al-Maqdisi, mana Allah mashi rahama, yake cewa wa fil babi an Ali ibn Abi Talib, a cikin wannan babin, ma'ana cewa an hana sallah cikin wannan lokuta, an rawaito hadisi daga Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abi Huraira da Samurata ibn Jandab da Samurata ibn al-Aqwa da Zaid ibn Sabit da Mu'az ibn Afara da Ka'ab ibn Murra da Abi Umamah al-Bahili da Amr ibn Abzat al-Sulami wa Aisha radiyallahu anhum yace wa sunabihi da sunabihi wa lam yasma' min an-nabi shi ba da an-nabi shi bai jiyo ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo daga wani ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sunabihi an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah rada shi ja a yawmal Khandaq yazo ranar tsiyakin gazwatul Khandaq ba'da ma garabati shams bayan rana ta hadi faje alai subbu kufara quraishin sai ya fara yana zagin kafiran quraishawa wa kala yana cewa nan zagi da larabci shine duk wani gayin muguwan magana ba wani an ce zagi ba a ce inna hausa ka ci kaza ba nan danyen bakin suke nihi an ce zagi a larabci shine kau gayin magana ko Allah tsine musu ko Allah musu kaza sunan shi zagi wa kala yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma kittu an usalli al-asr ban gushe ba zan sallaci al-asr hatta kada ta shamsu ta garu har sai gashi rana ta kusa faduwa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma sallaitu wallahi ni ma ban sallace ta ba qala sai ya ce da sun shagalta da sha'anin yaki fa qumna sai muka tashi ila budhana zuwa budhana guri ne fa tawadda'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla li salati ga sallah wa tawadda'ana la hamu muka yi arwalla dan sallan nan fa sallal asr ya sallaci la asr ba'da magharibi ta shamsu bayan rana ta fada sun masalla ba'da har magharibi sannan ya sallaci magharibi a bayan ta yanan nan ya sallace su gaba ɗaya bayan rana ta riga ta fadi ya gabatar da sallar asr ran saboda wanda ta yi lokacin ta yi ita ake dole tartibi jeran ta ake kamar da mai hadari fada babu fadlu salati al-jama'a wa wujubuha farala sallar jam'i da kuma wajibcin ta hadisi na 62 أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كي صلاة الجماعة صلى الجمع أفضل من صلاة الفرد تاه سلمني صلى في ده بسبع وعشرين درجة درجة عشرين دبقوي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة سلم متنمج تكين جماعة تدأف أنا للمكات على صلاته أكن صلى في بيته أتكين لكن شيء وفي سوقه da kasuwarshi 25 da'ifan limki 25 wazalika wannan ko yana kasancewa ne annahu iza tawadda'a idan yayi arwalla fa ahsan al-wudu'a ya kyautata arwalla summa kharaja ila al-masjid sannan ya huta zuwa masallaci la yukhrijuhu illa salah ba abin da yake hudda shi sai sallan nan kenan sallar ya tashi tahiyya ba wani abin shi ba daban kawai ga masallacin ana sallah ya shiga lam yakhadhu khudwatan ba zai taka wani taki ba illa rufi'at lahu biha daraja sai an daukaka mishi daraja da wannan wa khudda anhu biha khadiya kankare mishi zinubi da wannan fa iza salla idan yayi salla lam tazal almalaikatu tusalli alai malaiku ba zai su gushe ba suna tayi mishi addu'a ma dama fi musallahu matakar yana gurin sallar shi ya gama salla yana zamne yana jira wata sallar ta zo suna cewa Allahumma salli alai Allah ka yi jikan shi Allahumma ghafir lahu Allah ka mishi gafara Allahumma arhamhu Allah ka mishi rahama wala yazal fi salati man tazara sala ba zai gushe ba yana cikin sallah matukar sallah yake sauraro can ya ce bi 27 daraja ne ya ce bi 25 da'ifan babu cin karo can 27 ne 25 malami suka ce daidai gurgurdan yadda sallar jami'in aka gyara ta da yadda karatun liman din ba jam'i wata tahi wata daidai duba da liman kin yadda iya karatu daidai ya bin dokokin sallah an abi hurairah radiyallahu anhu kale yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna asqalus salati alal munafiqina lalli tabba sallah da tahi nauyi ga munafikai salatul isha sallal isha wa salatul fajr da sallar asuba walau me yasa sallar isha saboda cikin duhu ne su kuma dama dan a gani suke dan ba su zo ba za a gane ba su zo sallar asuba kuma cikin nauyin ta da barci ne za a kakkabe wanda ba dan Allah yake ba zai kakkabe shi bai tashi walau ya alamuna ma fihi ma la atawhuma walau habwan da a ce sun san abin da ke cikin guda biyun wannan sallar asuba da lisha a jami'i da sun zo mata koda da jan gindi ne yace wala kar hamamtu haqiqa nayi niya an amura bi salati in yi umarni da sallah fa tuqama a tsaye da sallan nan summa amura rajulan sannan umarci wani mutum fayusalli bin nasi fayusalli bin nasi yayi sallah da mutane summa an talika sannan intahi ma'i bi rijalin tare da ni da mazaje ma'ahum huzamu min hadabin sun tare da su da kawunan itace ila qaumi zuwa ga mutanen da la yashhaduna salat bis halarta sallah fa uharrika alaihim biyutahum bin nar in kona musu gidajen nasu da wuta wannan shike nuna wajibcin sallar jami'i dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bazai gurin kona dakunan wasu saboda mustahabi ko saboda sunna bai yi ba kuma dan saboda mata da yara da jami'i ba tawajiba gare su ana abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala izasta azanat ahadukum imra'atuhu ila almasjid idan mata ɗayan ku ta nemi izini zuwa masallaci fala yamna'aha kada ya hana ta qala sai ce fa qala bilal ibn abdullah sai bilal dan abdullah yake cewa kenan dan shi wanda ya hadu magana wallahi la namna'ahunna wallahi sai mun hana su qala sai ce fa aqbala alaihi abdullah shi wannan da yake sai mun hana su tawilin shi yana nihin cewa yanzu mata da suka sauya suna ado suna sa kayan da basu dace ba zuwa masallaci da sa turare wanda shari'a ta hana dalilin wannan zan mu hana su ba wai yana nihin ba kawai huto na huto da hukunci qala sai yake cewa fa aqbala alaihi abdullah sai baban shi abdullah ya fuskanto shi wasabbahu sabban sayyi'an ya mushi zagi wani mugun zagi ma sami'tu husabbahu mislahu qatu man taba jin shi ya mushi irin wannan zagin ba kaga can yadda muka fada zagi shine gayin maganganu da in fada ba wai mugun baki ba wa qala sai yake cewa akhbiruka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina baka labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu la namna'ahunna kuma kana cewa lalle sai mun hana su wa fi lafzil muslim amana lafazi na muslim la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana mata bayin allah dakunan allah ana abdullah ibn umar radiyallahu anhu anhuma qala yake cewa sallaitu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini nayi sallah raka'a bi tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam qabla az-zuhr kahin az-zuhr وركعتين بعد هذا ركعة بي باين تمعنا صلوات والروات نوافل نروات ونباين صلولي وركعتين بعد الجمعة ركعة قدا بي باين جمعة وركعتين بعد المغرب ركعة بي باين مغرب وركعتين بعد الإشاء ركعة بي باين الإشاء وفي لفظ أوان لفظ يتي فأما المغرب والإشاء والجمعة أما مغرب هذا الإشاء الجمعة ففي بيته وأن أجد لكن شيء صلاة نافلش وفي لفظ للبخاري او لفظ زين البخاري ان ابن عمر تشا عبد الله بن عمر قال يكي تشا حدثتني حفصه تا بان لاباري ان النبي صلى الله عليه وسلم تشا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين يا كسانچه yana salla raka'a biyu khafifatayn masu sauki wanda ba tsawaitawa ba'ad ma yadlu al-fajr bayan al-fajr ya huto yana nihin raka'atan al-fajr wa kana sa'atu la adkhulu ala an-nabi صلى الله عليه وسلم fiha wannan ya kasance lokaci ne wanda ban da shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ibada shine ba lokacin musabani ba an Aisha radiyallahu anha kala take cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba akan wani abu minan nawafil daga cikin nafilfulu ashaddu ta'ahudan wanda yake tsananin ruko da su minhu a wajen shi ala rakatai al-fajr kamar rakatai al-fajr wa fi lafzin a wani lafazi na muslim yace rakatai al-fajr raka'o'i biyu na alfajir khairu min ad-dunya ma fiha sun hi duniya da abin da yake cikin su ina ga mustahafa ina ga shi da babu da azan kan mi ta wuce shi haka nan in an yi nisa akwai lokacin da za a komo a tambaye kowa wani hadisi haka kawai ya fassara shi ya rika muraja'a da duk ya zama ana wucewa ba ba a san ba a rike ko ba a rike ba